The Icons, KDS Records, Gungani Ai. Lil Joe. Nabasu Kalma.
Exclusionary from KDS Records.
The mutum akwai kalamai, wallahi zan gaya musu kalma. Kalma, ni dai zan gaya musu kalma. Mutum akwai kalamai, wallahi zan gaya musu kalma. Kalma, ni dai zan gaya musu kalma. Nabas kalma. Na basu kalma. Da hankali na na dauka ai na basu kyauta. Ai wayo na yi saboda nan gaba su mun bauta. Daga baya na ga dama in yi daci kamar gauta. Kuka kake dan ta dau ciki waya ce ka hauta. Har ke ma kina guna guni to waya ce ki kwanta. I'm sorry I'm just trying to say that to don ku fahimta. And now I sound crazy dan ni ba a mun ganinta. Ba za ki change anytime idan na dau kanta. Don rai ya kwaci yanka nake kamar dan mahauta. Dalilin da yasa nake haka neman sarauta. Ba dan wani abu ba kawai dan gayu na su huta. Daga yalwa zuwa rafin zurfi ai mu ne gwaninta. Ta wurin daukan waka waka da gawawan halitta. Daga tambaya mintoci kadan na gano halinta. Tunin na tashi da bugu sun gani sun fara gudu bisu nake na tudu mance wasa nake kawai. Allah ya kai mu can da ragware ai malam sai da ke shanin kuma ai sai da mai ogaya da samuwa wai. Mutum akwai kalamai, wallahi zan gaya musu kalma. Kalma, ni dai zan gaya musu kalma. Mutum akwai kalamai, wallahi zan gaya musu kalma. Kalma, ni dai zan gaya musu kalma. Nabas kalma. Nabas kalma. So, nabasu kalma, basu gane ba kawai na basu garma. In ya bata kuma fa dole ku nema. Wurin nake ta yi kawai kamar nema. Kana ta cacan baki ɗazu mai ka ce ma. In baka gane ba an jima sai ka neman. Ron Frost nake to galema. Ni big boy ne ba ni loma. Kashe bas nake paparoma. In ƙarya ne to mu soma. Tara kake to mazoma. Bana ja da ba koma wane ne baran bari ba mudire ya baci koma mai bararraba ba sun gani fa kawai sai su fara mun maraba. Da mutum akwai kalamai, wallahi zan gaya musu kalma. Kalma, ni dai zan gaya musu kalma. Mutum akwai kalamai, wallahi zan gaya musu kalma. Kalma, ni dai zan gaya musu kalma. Nabasu kalma. Kalma, nabasu kalma. Kun gane ai, kun ashi kalma. I'm out. I can't shit. KDS Records did it for me. Yeah.
Mix and master by KDS.